Jumara, kusea guys.
Inajungu kuna jina.
Where?
Concept, C-Man on the beat.
The city is Beehive. 077 is the code. The city is Beehive. 077 is the code.
Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mumsoma abin kamanda wasa, wasa, wasa. Ama yanza mune mukitala shigasa. Wey 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 yo. Beehive da mune akitala shigasa. Gasa, gasa. Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mumsoma abin kamanda wasa, wasa. Wai 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 yo, Beehive da mune ake talashe gasa. Gasa, gasa.
We don't start, no be today. But right now, now we dey shout hippie pure. A baya can mun yi kuskure. Tuntube mun ci dungure. Dan ne man fure, amma yanzu mune da kai. Ha, in har da rai. Za ku ji mu a Burj Khalifa Dubai. She is a B.O.C. ya ce ya diro da kai. Malam na gari na sauko da kai. Concept C-Man ya taho da kai. Lendo da yoyo tun taho da kai. Ah, ta taho da kai. Zainab Aisha sun taho da kai. Gayu en garima sun taho da kai. Gayu en garima sun taho da kai. Mun fara abin kaman da wasa, wasa, wasa. Mun soma abin kaman da wasa, wasa. Amma yanzu mune muke talashe gasa. Wai 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 yo. Beehive da mune ake talashe gasa. Gasa, gasa. Mun fara abin kaman da wasa, wasa, wasa. Mun soma abin kaman da wasa, wasa, wasa. Amma yanzu mune muke talashe gasa. Wai 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 yo. Beehive da mune ake talashe gasa. Gasa,
Monday gano, bakin zaren. Ga baitina ita ce mai sinadarin. Na asali, asararin. A gararin gari ta Bauchi.
Winti, winti, mu koma ta wintin dada.
Yalwa, Nasarawa jahun. Kofar Gombe, kofar fada. Kap cikin garin Bauchi. Kap cikin garin Bauchi. Mun fara abin kaman da wasa, wasa, wasa. Mun soma abin kaman da wasa, wasa, wasa. Amma yanzu mune muke talashe gasa. Wai 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 yo. Beehive da mune ake talashe gasa. Gasa, gasa. Mun fara abin kaman da wasa, wasa, wasa. Mun soma abin kaman da wasa, wasa. Wai 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 yo. Beehive da mune ake talashe gasa. Gasa, gasa.
Bautin Yakubu, jihar mu ba ta buya a map. An san mu ne da jarumtaka, suya tuya da rap. Kuma ko mun sani da wuya muka nuna a class. Sai dai idan an dau shatara an tuna wa mic. Maraba da zuwa kofar arewa ta gabar. Garin sa Abubakar ta fawa ballewa na kasar. Gari mai kofofi goma sha daya. Daga ba a yin mu zuwa so masa fada. Fadi in tashi in tozo da kafada. Beehive colony, this vice born of me. This vice sodomy, real life on a week. So beware of the locally grown, who turns out to be globally known. Now this kid ain't losing it, every day he focuses more. Take whatever he's as dope as it's for. Money, power, respect, working all day. Regretting every hour he rests.
Mumfara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mun soma abin kamanda wasa, wasa, wasa.
Amma yanzu mune muke talashe gasa. Wai 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 yo. Beehive da mune ake talashe gasa.
Gasa, gasa. Mun fara abin kamanda wasa, wasa, wasa. Mun soma abin kamanda wasa, wasa, wasa.
Amma yanzu mune muke talashe gasa. Wai 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 yo. Beehive da mune ake talashe gasa. BBF.